yanzu haka dai garin Yola Fada jihar Adamawa ya fado harami yayin da ake shirye-shiryen tarbatan takarar shugaban kasa na jami'ar adawa ta APC General Muhammadu Buhari wanda zai kaddamar da campaign dinsa a yau Litinin. Buhari da zai zo campaign ne a kasa da kwanaki uku da zuwan da shugaba Goodluck Jonathan na jami'ar PDP ya kawo a jihar. Ziyarar ta bar baya da kura sakamakon matakin da gwamnatin jihar ta dauka na bada hutun kwanaki biyu da kuma kafa dokar hana fita ga yan keke nafe da kuma yan garuwa da ma masu sayar da rake. Wannan kuma ma na zuwa ne yayin da runnan yan sandan jihar Adamawa ke ganawa da shugabannin jami'u a jihar inda ta gargade su da su ja kunnen magoya bayan su game da bangan siyasa da kuma keta hotunan yan takara da ke neman zama ruwan dare a jihar. A wajen taron kwamishinan yan sandan jihar Mr. Adaji Gabriel ya ce za su sa kafar wando guda da shugabannin jami'u da ke barin magoya bayan suna keta hotuna da ma alluna abokan hamayya.
Because if I get any of your boys misbehaving, destroying another party, fanning embers of disunity, causing trouble, I will hold you responsible.
Kai bari na fada muku, duk wani wanda muka kama yana keta hotunan yan takara, ku shugabanni ku zan sa a kama. Mu ina fada muku bazan sassautawa kowa ba. Kai bari na fada muku, bazan sassautawa kowa ba komai matsayin mutum kuwa, a cewar commissioner yan sandan jihar Adamawa Mr. Adaji Gabriel.
So don't think I will just get one of those talk and then finish my work there. I will not finish. I will get to you the boss.
To kome shugabannin jami'u ke cewa game da wannan taro da suka da shugabannin yan sandan.
Sunana Zakari Kraha daga jami'ar PDM. Wannan magana da commissioner yan sandan na Adamawa State ya faɗa shi shine jazama, wanda kuma shine ba ma kawai jami'an tsaro ya kamata su faɗa ba, ko da wani irin mutum ne mai hankali shi ya kamata ya tara yayansa ya ga yayansa, musamman masu jami'u da muke da su dole ne su tara yayan jami'u su ga jami'u nan, domin in muna son zaman lafiya Adamawa State to ba lalle ilaihun dole ne mu yi tafiya tare da hankalin mu.
Sunana Dr. John Luka, ni ne sakataren SDP na jiha. Magoya bayan mu dai abinda za mu dauka mu gaya musu bayan wannan taro shine dole ne mu yi wannan zabe cikin tsanaki da zaman lafiya, domin wayanda muke shiga gasan zaben nan da su ɗan uwan mu ne, abokan arzikin mu ne, wasu mu makwabtan mu ne, wasu ma daga gida ɗaya suka fito amma jam'iyya ta raba su. Saboda haka zabe ba yaki bane, zabe kuma ba zarafi bane na fidda kiyayya da take nan a kwance. Zabe zarafi ne ake ba kowane dan kasa ya dora wanda ya ga ya cancanci ya mulke shi nan da shekara huɗu.
Yayin da zabe ke kara matsowa, yanzu haka dai kungiyoyi da kuma sauran 'yan kasa na faci gaba da yin kira ga hukumomi da abin ya shafa da su yi adalci da tabbatar da gaskiya yayin gudanar da zaben. Barista Solomon Dalon da ke zama jigo a kungiyar dattawan Arewa ya ce fa ya zama dole ga jami'an tsaro su tabbatar sun kwatanta gaskiya, wanda hakan ne ya ce kai zai tabbatar da ingantaccen zabe a kasar.
A ji a yi zabe kowane dan Najeriya ya je kada kuriyarsa ga musulmin da yake so. Salinan a yi wannan cikin lumana. Hukumar zabe kuma ta tabbata ta yi wa mutanen Najeriya adalci, su yi sanadin kayan aiki bisa ga sakamakon wurin da suka yi rajista a kai kayan aiki a kan lokaci. Su tabbatar kuma cewa kayan aikin da suka kai ba su kai dubu wani wuri su kai wani wuri masu kyau ba. In an gama zabe a sanar da sakamakon zabe da 'yan Najeriya suka yi. Ga jami'an tsaro muna roko su yi aikin su bisa ga kwarewa.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.